Lura da yadda jayayya ke ƙara kamari tsakanin bangaren habararren shugaba Abuba Ganda da na Ali Dan Malam mai rukon ƙwarya yasa gwamnatin Niger daukar matakin rushe hukumar wasan kokowa Fenilit, inji ministan wasannin motsa jiki Kasim Mukhtar a ganawarsa da manema labarai.
Yau tsawon shekara guda wannan kungiya gwamnati ta bata amana amma ta kasa, sun rabu suna ta rikitutuwa babu wani ci gaba, ga ma koko muna komawa baya. To buskan wannan mun doki wannan mataki kuma mun sa kwararrun mutane waɗanda za su tunani kamar yadda duk ke da koyeshi kasashen duniya, yanda za su tunani su yi nazari don koko mu ta doki kanta.
Wannan mataki na zuwa ne a wani lokacin da jihohi ke tankaɗe da raurayar 'yan wasan da za su wakilce su a gasar da za a fara a ƙarshen watan Disamba a Zandar. Saboda haka wasu 'yan ƙasar Nijar ke ganin rashin dacewarsa.
Wannan abu da ya faru ba mu ji daɗin shi ba. Tunda kokowa abu ne mai tara 'yan Nijar duk wurin da suke. Yanzu saboda don su samu abinci, kai minista da konseyinka sun taru saboda akwai kuɗi a ce a roshi federation a kafa wani komite da aka bata shekara uku. Ai dai mun gane su.
Minister kowa ya san kowa ya rushe ne saboda yayi dakan da aka shikan daka tankada bakin gado. Amma mu muna kira ga shugaban kasa Kaliya Mance da balshen shi da bannar da ya amara da irin ta ce yake so ya mutane a nan Johannesburg. In aka bar mishi ragama wallahi wata ran sai mun tashi ba ai kokowar nan.
Gasar kokowar gargajiya na matsayin wata hanyar da gwamnatin marigayi sai nukunce ta bullo da ita domin karfafa haɗin kai tsakanin 'yan Niger. Dalili kenan da Alhaji Sama'ila Hatimu mai aya ke cewa matakin gwamnatin yayi daidai.
In ya kasance an tafi bisa ga baraka, an tafi bisa ga jahiya, kenan ba za a aihuɗa mai idanu ba. Kenan wannan yasa watakila shi minista wadda yake yana kulawa da bangaren wasanni yayi nazari yayi tunani ya dauki wannan mataki na cewa shi dakatar da wannan federation ta 'yan kokowa, ya aza wani kwamiti wanda yake shi zai jagorancin wannan shirye-shirye na 'yan kokowa, saboda a ga an kammala shi cikin lokaci kuma an kammala shi cikin tsanaki kuma cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kenan abu ne wanda yake mai kyawo ne a nawa gani. Can zuwa gaba watakila za su diba su gani su komo fage su waɗanda ke jayi a su gani sun ka iya yi saboda su sasanta kansu.
A ƙarshen makon jiya ne wasu kusoshin hukumar kokowa ta Fenilit suka ba da sanarwar tsige shugabansu Abuba Ganda da suke zargi da yin gaban kansa wajen tafiyar da harkokin kokowa don maye gurbinsa da tsohon ɗan kokowa Ali Dan Malam. Abinda hambararren shugaban ya ce da sake. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.